cikin zaman duniya ne wai me ke da dadi ba zaman lafiya ne kullum babu shauki ana cikin sangwama ne hatred will not last forever before forgiveness mazamma si afiya ga juna karmi gardama mutunta juna ganin girman juna cikin lalama exercise patience and become the apology yeah. The apology forgiveness the apology forgiveness forget feet forgiveness calm down forgiveness komanta komai ya fara a baya ku yafiya